Eyo Komodo Edward Gabquet da ke zama kakakin sojojin saman Najeriya ya ce mayakan saman da ke aiki a rundunar operation haɗin kai da ke shiyar arewa maso gabas sun yi ruwan wuta akan yankin Arina Waje, inda nan ne wurin da 'yan ta'addan ke fakewa da kuma yin jiyyar mayakansu da aka raunata. Arina Waje, wanda ke kudancin Tumbus kusa da tafkin Chadi, sai han bayanan sirri sun nuna cewar a wurin ne 'yan ta'addan ke aje dimbin makamansu da kuma sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. An dai ba da umarnin kai farmaki a wannan wuri, inda bayan kai farmaki da jiragen yaƙi, sai han bayanai sun nuna cewar an samu tabbacin yin rugu-rugu da shi wannan wuri. Can a yankin Niger Delta ma, Air Commodore Edward Gabquet ya ce jiragen yakin sun kai wasu jerin farmaki akan yankin Bille, wanda ke cikin karamar kumar da Gema a jihar Rivers. Yankin dama ya yi suna, wurin ta ce danyen mai ba bisa ka'ida ba. Daya daga cikin farmakin nan ya zama tilas a cewar rundunar sojojin saman, bayan da aka gano wani haramtaccen matatan mai na tsaka da aiki, sannan aka hango dimbin ma'ajiya da kuma tankokin da ke makare da haramtattun mai da aka tace na sata. Jiragen yakin sun kai wannan farmaki ne don lalata duk wani kokarin da ake na ci gaba da tace wannan gurbataccen mai da ake satowa, da kuma yin rigakafin yin hakan a nan gaba domin baya ga yin illa ga muhalli. Kazalika hakan na kuma kassara tattalin arzikin ƙasa. An dai sami cikakken nasara sosai a wannan farmaki. Ire-iren waɗannan farmaki dai, a cewar masanin tsaro, Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya, mataki ne da zai taimaka.
Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma abin da ya kamata a yi kenan. Shi ministan tsaro ya ba su lokaci wanda ya kamata a yi kenan tuntuni. Dama waɗannan sojoji a shirye suke, suna da training, suna da kayan yaƙi, akwai waɗannan jirage. So ina tabbatar muku cikin lokaci kaɗan ba za ku ji motsin waɗannan mutane ba. Kuma waɗannan abubuwan da suke yi, mu musu addu'a, Allah ya taimake su, Allah ya ba su nasara. Waɗannan atsageru, waɗannan masu kawo rashin zaman lafiya a yankin arewa maso gabar da kuma masu satan wannan danyen mai a kudu maso kudu, insha Allahu kwaliya za ta biya kudin sabulu.
Mai bin diddigin tsaro a Najeriya, Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma mai ritaya, ya ce wannan farmaki fa na zuwa ne a lokacin da ya dace.
Aiki ne wanda yake in an maida hankali aka maida hankali a yi su za a kai ga nasara. Yanda ake tarwatsa yan ISWAP da su yan Boko Haram din da kuma yanda suke bada kai a can gefen arewa maso gabas din nan, abun yana da ban sha'awa kwarai da gaske. Muna sa ran yanda aka tashi haikan din nan, idan dai aka ci gaba za a kai ga nasara a cikin dan lokaci kadan mai zuwa.
Major Bashir Galma, Air Commodore Gabquet daga bisani ya yi bayanin cewar sojojin saman Najeriya za su ci gaba da yin aiki kafada da kafada da sauran jami'an tsaro har sai an tabbatar da yin maganin duk wani barazanan tsaro a ko'ina cikin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.